A hukuncin da ya zartar a yau da nan alkalin kotun tarayya da ke Lagos Nicholas Owebo ya ce laifin da ake zargin MFLA da aikatawa laifuka ne da doka ta bada umarnin bada beli don haka ya bada belin MFLA akan kudi naira miliyan 20 haka shi ma wanda zai tsaya masa zai aje naira miliyan 20 tunda farko dai lauyan MFLA babban lawyer Joseph Daudu da ya gabatar da bukatar belin ya ce wanda ake zargin bai aikata laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa ba na mallakan bindiga da kuma Burusai kodai ke dai lauyan gwamnati Inkiro Jones ne bu ya ki amincewa da bada belin tsohon gwamnan babban bankin Najeriya bisa hujjar cewa ba su samu takardar neman belin daga lauyan ba akan kari sai dai alkalin kotun ya ce kotu na da shaidar cewa sun samu don haka da zarar MFLA ya ji ka'idojin bada belin ya kamata hukumar DSS ta sake shi ya koma gida tare da tabbacin cewa ba zai tsere zuwa kasashen waje ba to ko me yayi masana harkokin shari'a za su ce game da wannan tuhuma da bada beli da aka yi wa MFLA kade barista Abdullahi Inuwa
kundin tsarin mulki shine doka wanda irin kotu doka ne suke Najeriya tana karkashin ta to a karkashin kundin tsarin mulki duk wani wanda yake tuhuma da laifi doka ta kudurta shi ga mai laifi bane har sai an tabbatar da yayi laifi kuma an tabbatar an same shi da laifi sannan a masa hukunci to bisa wannan kuduri na doka na wanda duk wanda yake dauka to ana kiransa presumption of innocence bisa wannan shine yasa ake bada beli sannan doka kuma wanda take gudanar da tafiyar da shari'a na laifi wato Administration of Criminal Justice Act ita ma ta bada waɗansu ka'idoji na duk wanda yake tuhuma da laifi matuƙar ba zai shishigi wa shaidun mai gabatar da ƙara ba sannan ba zai aikata wani laifi ba zai kawo waɗanda za su karɓi belinsa wanda kuma sanannu sannan duk waɗansu ka'idoji da aka kotu ta zayyana ya cika wannan ka'idoji to za a iya bada belinsa bisa wannan tunda ba a tabbatar da ya yi laifi ba har sai ƙarshen shari'a.
Kwanaki fiye da 40 kenan dai da hukumar tsaron cikin gida ta DSS ta kama MFLA bayan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da shi daga mukaminsa na gwamnan babban bankin Najeriya da farko dai bisa zargin cewa yana da hannu wajen samar da kuɗi ga 'yan ta'adda amma sai daga baya hukumar ta DSS ta gabatar da sabon caji na mallakar makamai to ina magana zargin da ake wa MFLA cewa yana samar da kuɗi ga 'yan ta'adda har ila yau barista Abdullahi Inuwa ya ƙara haske
kai wannan shi ma mahallinsa daban yanzu mahalli da ake ne tukuna na wannan abin da shari'u da aka ko kuma tuhuma da ake aka tume shi a wannan kotun an ba da bailin akan wannan duk wata tuhuma kuma na daban da za a saki to idan man an je in har akwai bukata ya ci makaidoji to za a iya ba da bailin sa kamar yadda na faɗa wannan babban batun shine ana kudurta shi ba mai laifi bane sai yanda shari'a ta kasance
a lokacin da aka gurfanar da shi a kotu a yau dai MFLA na sanye ne da wata jallabiya farafara babu hula a kansa rike da wasu falafalai tare da rakiyar mai ɗakin sa bayan da aka kawo shi a harabar kotun a cikin wata mota kira Helios ta jami'an tsaron cikin gida ta DSS Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos.